This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyanna da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Alhamis 1 ga watan Agusta na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Yau ne ake cikawa a din da matasan Najeriya suka diba domin soma zanga-zangar lumana kan abin da suka kira rashin kyakkyawan shugabanci. Isra'ila tana shirin tunkarar ramuwar gayya daga Iran bayan kisan babban jagoran kungiyar Hamas Ismail Haniyeh a can. Ukraine ta karbi kashin farko na jiragen yaki samfurin F-16 daga kasashen yammaci, abin da ta dauki tsawon watanni tana nema domin taimaka mata yakin da take yi da Rasha.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa da alama an samu rabuwar kawuna tsakanin wasu masu shirya zanga-zangar gama gari ta nuna rashin jin daɗi akan tsadar rayuwa da ake fuskanta a Najeriya wadda aka shirya farawa a yau Alhamis.
Wannan litinin daya ga watan Agusta akwai zanga-zanga na kasa gaba ɗaya ko ba zanga-zanga?
A'a, babu zanga-zanga. Mun yi zanga-zanga mu na tsare mu matasa ne masu bin dokan kasa, masu sana'a da su ko masana'antu su yi sana'ansu har kafin nan ran da gwamnati za ta biya mana bukatun mu.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba, sannan za mu kawo muku sauran wasu rahotanni da ra'ayoyin jama'a daga wurare daban-daban game da batun zanga-zangar ta matasan Najeriya. Idan muka leƙa gabas ta tsakiya kuma, za ku ji yadda masu sharhi ke ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta bayan da wani harin jirgin sama mara matuƙi ya hallaka shugaban Hamas Ismail Haniyeh a Iran. To ko menene makomar Hamas a yanzu, duba da cewa an kashe shugabanta?
To wannan babbar magana ce, ko kafin a kashe shi maganar makomata abubuwa ne da ake ta tattaunawa saboda irin ba ta bayin yaki.
Muhammad Qaddam Sadiq Isa kenan mai sharhi akan harkokin da suka shafi yankin gabas ta tsakiya, duk za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Saboda abubuwan da muke da su a shirinmu na yanzu, ba za mu samu damar kawo muku shirin domin iyali ba, amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan safiya, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Yau ne ake cikawa a din da matasan Najeriya suka diba na 1 ga watan Agusta domin soma wata zanga-zangar lumana a rufaɗin ƙasar kan abin da suka kira rashin kyakkyawan shugabanci. 'Yan ƙasar na kokawa kan tsananin rayuwa, tsadar kayayyaki da yunwa da kuma rashin tsaro, waɗanda suka ta'allaka da wasu tsare-tsaren gwamnati ciki har da janye tallafin man fetur. To sai dai kuma ana samun rarrabuwar kai tsakanin 'yan ƙasar kan zanga-zangar a daidai lokacin da hukumomin tsaron ƙasar suka yi ta ba da sanarwoyin gargaɗi kan fargabar yiwuwar rikidewar zanga-zangar zuwa tarzoma da tashin hankali. Duk da yake kawo yanzu gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu bata fito ta bayyana janye ko ɗaya daga cikin tsare-tsarenta da 'yan ƙasar ke kokawa da su ba, to amma ta yi kira ga 'yan ƙasar da su yi haƙuri su kuma ba ta ƙarin lokaci a yayin da take ƙoƙarin lalubo hanyoyin magance matsalolin da ake fuskanta. Yanzu haka an giggirke dimbin jami'an tsaro a muhimman wurare da ke birane da dama na ƙasar domin shirin kota kwana, a yayin da wasu matasan suka dage kan soma zanga-zangar a yau Alhamis. Isra'ila tana shirin tunkarar ramuwar gayya daga Iran bayan kisan gillar da aka yi wa babban jagoran kungiyar Hamas Ismail Haniyeh a can. Nan take dai Iran ta dora alhakin kisan kan Isra'ila wadda ba ta yi wani furuci ba. To amma Isra'ila ta faɗa a can baya cewa za ta karkashe dukkan 'yan kungiyar Hamas da ke da hannu a harin ta'addanci na ranar 7 ga watan Oktoba. Masu fashin baki na Isra'ila sun ce hare-haren da aka kai kan babban kwamandan Hezbollah a Beirut da kisan Ismail Haniyeh a Tehran nasara ce ga Isra'ila, to amma kuma hakan zai haddasa ramuwar gayya. Amos Yadlin shi ne tsohon daraktan binciken sirri na sojin Isra'ila.
But pay attention to the fact that both sides,
ya ce amma a lura da kyau dukkan bangarorin biyu suna kokarin samun wani tsari na ramuwa, wani tsari na kai hari da yake da karfin isar da sako, amma hakan ba zai faɗaɗa ya zuwa cikakken yaki ba. Hani wanda shugabani na Hamas yana zaune a Qatar. A cikin watan Afrilu wani harin jirgin saman Isra'ila ya kashe ƴaƴansa uku a Gaza. Palestinawa a Gaza sun ce mutuwarsa za ta ƙara musu ƙarfin gwiwar jajircewa kan yaƙi da Isra'ila. A halin da ake ciki kuma a jiya Laraba Isra'ila da Iran kowaccensu ta yi kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya yi Allah wadai da ɗayar kan kai munanan hare-hare na baya-bayan nan. Majalisar da ta yi kira da a kwantar da hankali a yankin da take fargabar cewa yana iya fuskantar yaƙi mafi girma. Jakadan ƙasar Iran Amir Said Iravani ya shaidawa wani taron gaggawa na kwamitin da gwamnatin ƙasarsa ta nema bayan kisan gillar da aka yi wa shugaban ƙungiyar Hamas Ismail Haniyeh a Tehran cewa ya kamata kwamitin sulhu ya ɗauki matakai cikin gaggawa don ɗorawa Isra'ila alhakin wannan aika-aika. Iravani ya ƙara da cewa wannan ko ya haɗa da duba yiwuwar sanya takunkumi da sauran matakan da suka wajaba don hana ci gaba da cin zarafi da kuma nuna cewa al'ummomin duniya ba za su amince da munanan ayyukan Isra'ila ba. Duk da yake Isra'ila ba ta ce uffan kan kisan Haniyeh ba, amma ta ɗauki alhakin harin da aka kai ta sama a ranar Talata a Beirut, babban birnin ƙasar Lebanon, wanda ya sanadiyar mutuwar babban kwamandan Hezbollah Fuad Shukur. Isra'ila ta ce Shukur ne ke da alhakin harin roka da aka kai a ranar Asabar a tsaunukan Golan da Isra'ila ta mamaye, wanda ya kashe ƙananan yara 12 da ke wasa a filin ƙwallon ƙafa.
To an jima kaɗan za ku ji ƙarashin labaran duniya, amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A yayin da aka shirya fara zanga-zangar tsadar rayuwa a faɗin Najeriya a yau Alhamis 1 ga watan Agusta, wata ɓaraka ta kunno kai tsakanin wasu masu shirya zanga-zangar. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ministan birnin Abuja ya samu umarni daga wata babbar kotu a birnin tarayyan akan takaita zanga-zangar a wasu wurare. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Daya ga watan Agusta akwai zanga-zanga na ƙasa gaba ɗaya ko ba zanga-zanga?
A'a, babu zanga-zanga.
Rashin aiki ne, ba su da aikin yi, abin da ya sa suke irin wannan maganan kenan.
Wani ruɗani ne ke shirin ɓullo kai dangane da zanga-zangar gama gari na ƙasa baki ɗaya. Yayin da talakawan ƙasar ke dab da fara wannan zanga-zangar lumana ne, Majalisar Matasan Arewacin Najeriya ta bayyana cewa ba yau ne za a fara wannan zanga-zanga ba har sai nan da kwanaki 15.
Sunana Ambassador Abdul Dambature, ne kakakin Majalisar Matasan Arewa. Mu ne muka fara haɗa wannan zanga-zanga, kuma mun san duk ƙungiyoyi da muka kira su duka collaborating da mu dukkanmu mun sani. Zanga-zangan ba wai dai tsontsai ba ne muka ce da mu fara shi a official takarda da muka rubuta maka da shi. Mun ce da mu fara shi tun on 28 ne zuwa 29. Mun fito mun yi zanga-zanga tun ma kafin a ce an kai tsontsai. Mun yi zanga-zanga. Muna gama zanga-zanga da muka yi takarda da muka rubuta ma gwamnati, sai muka ɗauka muka miƙa a fadar shugaban ƙasa muka sanin muka damuwanmu. Bayan haka mun ba shi wa'azi ko matasa ba ma na abin da muke so ba, za mu fito mu yi zanga-zanga.
Kwanan nan kuka yi gwamnati wa'azi?
Mun yanke wa'azi kwana 15, ko da sai kun je kusan 763 waɗanda suke ƙarƙashinmu da muke zama da su. Kwana 15 muka yanke, za mu yi bincike-bincikensu mu kaya musu abin da muka sanin ma fadar shugaban ƙasa.
Yanzu mai ambasada abin da nake fahimci a bakin ka shine wannan litinin daya ga watan Agusta akwai zanga-zanga na ƙasa gaba ɗaya ko ba zanga-zanga?
A'a, babu zanga-zanga. Mun yi zanga-zanga mu ya ƙare, mu matasa ne masu bin dokan ƙasa, masu sana'a za su koma sana'ansu su yi sana'ansu har kafin nan ran da gwamnati za ta biya mana buƙatanmu.
Wannan wani dai yi zargin kamar ko gwamnatin ta sa ku a rajinta ne?
Wannan ƙungiya tana da ligasi.
Ba maganar ligasi muke yi ba. Wasu
zai sa ga maka ne ba maka ko ba wurin ba ba gwamnati ba ta samu.
Ba ina maganar ki ta ba ba ina maganar karɓan koko ba ne wato ma'ana?
Mu gwamnati ba ta samu a aljihunta ba.
Wannan zanga-zanga da za a fara nan sai ga wata nan ku ba ku cikin wadanda suka ce zanga-zangan kenan?
Abin da ake nufi da zanga-zanga shine ka gaya ma gwamnati damuwanka. Gwamnati ta saurare mu, ta ce za ta biya mana bukata mu ba ta lokaci. Sai an ce mata uzuri, wasu fahimci na jirgin da zanga-zanga ba. Mutane suna gani kamar zanga-zanga ka fito ka gona ma talaka gidan shi, ka hana talaka talle, ka bulotin ma talaka hanya, ka yi mai ci da zanga-zanga ba shi ma ne zanga-zanga.
To sai dai kuma fitaccen lauyan nan da ke kare haƙƙin bil'adama kuma ɗaya daga cikin jagororin wannan zanga-zanga, Barista Deji Adeyanju ya maida martani.
rashin aiki ne, ba su da aikin yi, abinda ya sa suke irin wannan bagalan kenan. Kuma mutanen nan sun nuna tabbas cewa ba su da aikin yi, ba gwamnati ne yake sa ana zuwa ana duk irin wannan abubuwan da bai kamata ba. Ai, gwamnati ne take biyawa mutane kudi su zo, gwamnatin tarayya su ne suka aika mutane. Maganan da suke maganan ofi ne, karya suke. Duk wani abin da ya faru suna yawon da mutane da suke iri abubuwan daban-daban da.
To da ka zai na fahimce ka, zanga-zanga ba gudu ba ja da bai kenan.
Tabbas kuwa ba mu da wani fargaba.
Tuni dai barista Deji ya yake da wasikar jan hankali ga babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya cewar ba sa son su ga sojoji a cikin wannan sabgar domin ba hurminsu ba ne. A gefe guda kuma ministan Abuja barista Nyisam Wike ya samu hukuncin kotu daga babbar kotun Abuja inda mai shari'a Origi ya ba da hukuncin wucin gadi cewar ya hana masu zanga-zangar tattaruwa jerin gwano akan duk hanyoyin birnin Abuja ko wasu ofisoshi ko kuma cibiyoyi. Saboda minista na Abuja ya gamsar da kotun cewar rahoton sirri da ya samu daga jami'an tsaro ba su da ƙarfin da za su iya shawo kan zanga-zangar yayin da ta kubuce zuwa tarzoma. A saboda haka kotun ta ce yayin da 'yan Najeriya ke da 'yancin yin zanga-zangar lumana, to amma a nan Abuja sai dai su takaita hakan ne a filin wasa na ƙasa wato MK Abiola Stadium da ke wajen birnin. Shi ma babban sufetan 'yan sandan Najeriya Dr. Kayode Agbetokun ya umarci jami'ansa da su sa kafar wando ɗaya da duk wanda ke son kawo hargitsi yayin wannan zanga-zanga. A wata sanarwa ta musamman da babban sufetan da kansa ya sanya wa hannu ta ce masu zanga-zangar sun kasa ba da ainihin dalla-dallan yadda wannan zanga-zangar za ta kasance. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Kasar Ukraine ta karbi kashin farko na jiragen yaƙi samfurin F-16 daga kasashen yammaci, abinda Ukraine din ta ɗauki tsawon watanni tana nema domin taimaka mata fafatawa da Rasha mai mamayar yankunanta. Ukraine ta ce samun jiragen na da muhimmancin gaske saboda ƙarfin da suke da shi, nazarta duk wata kariya ta harin sama na abokan gaba. Irin ƙarfin da Ukraine din take matuƙar buƙata domin mai da martani kan hare-haren makaman Rasha zuwa cikin Ukraine. Kawayen kasashen yammaci sun ɗan yi jinkiri wajen amincewa da samar da jiragen saboda fargabar yaduwar yakin da Rasha. Ba a kai ga bayyana ko adadin jiragen nawa ne aka so makaiwa ba, da kuma ko matukan kasar da suka sami horo a kasashen yammaci da Amurka za su iya amfani da jiragen kai tsaye. Denmark ta yi alkawarin samar da jiragen 19 na daren 24, yayin da Belgium da Norway da suka aike da jirage 6-6 suka yi alkawarin ba da ƙarin wasu. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bayyana wasu rahotanni a matsayin abin takaici da ke bayyana cewa an tilastawa 'yan tsirarrun Yahudawa na Iran shiga zaben shugaban kasar ta Iran wanda aka gudanar a baya-bayan nan, a cewar wata sanarwa da muryar Amurka ta samu a keɓance. Matakan tilastawa da muryar Amurka ɗin ta tabbatar da su sun haɗa da yadda hukumomin Iran a karon farko suka kafa rumfunan zaɓe na musamman ga Yahudawan domin su kada ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa, da kuma shirya wani gagarumin gangamin yakin neman zaɓe ga Yahudawan domin ganawa da wakilan 'yan takarar shugaban ƙasa. Yahudawan Iran kamar sauran tsirarrun addinai sun sha fama da wariya da tsangwama tun shekarar 1979, lokacin da malaman Shi'a masu tsatsauran ra'ayi da ke adawa da wanzuwar Isra'ila suka kwace mulki. Rahoton shekara-shekara na ma'aikatar harkokin wajen Amurka game da 'yancin addinai na ƙasa da ƙasa da aka wallafa a watan jiya ya ambato kwamitin Yahudawa na Tehran, yana cewa a cikin al'ummar Iran da aka kiyasta kimanin miliyan 89 kusan 9,000 Yahudawa ne.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu leƙa kudancin Najeriya a ɓangaren rahotanninmu. Ga dukkan alama yankin Niger Delta ya shirya tsaf don gudanar da zanga-zangar gama gari da aka shirya farawa yau a faɗin ƙasar. A baya-bayan nan dai tsohon shugaban ƙungiyar 'yan bindiga Asare Dokubo ya yi ƙirarin cewa ba za a yi zanga-zanga a yankin ba, lamarin da ya sa wasu mazauna yankin na Niger Delta mai da martani. Wakilin muryar Amurka Lamiɗa Abubakar Sokoto ya aiko mana da wannan rahoton.
tsohon jagoran ƴan bindigar yankin Niger Delta Asare da Kubu a baya-bayan nan ya fito yayi wani kurare inda yake cewar kada wani ko wasu dake shirin gudanar da zanga-zanga su fado yankin na Niger Delta domin su basu shirya wannan zanga-zanga ba. Asare da Kubu dai ya ba da shawara ga ƴan Najeriya kan cewar idan abu yayi zafi to su yi kokari su sauya gwamnati. Kan haka ne dai ya sa naji ta bakin wasu al'ummomin yankin na Niger Delta da ke yunkurin zanga-zanga ko kuma akasin haka ga abin da suke cewa.
My opinion is that the government should bring down the fuel price down, and that is the only way Nigerians will enjoy the whole thing that we are doing. If not,
yace ra'ayina zanga-zangar matasa da ke shirin gudana a yankin na Niger Delta ta zama wajibi domin kuwa gwamnati sai ta yi sauye-sauye musamman sauya farashin man fetur. Wannan kadai zai sauya wannan zanga-zanga kuma jama'a da dama za su ji daɗi idan gwamnati ta ɗauki wannan mataki. Shi ma wani ɗan jihar Bayelsa ya ce
expectation that number one the protest should not hold, but we cannot do otherwise for the following.
Da farko dai zan iya cewa bai kamata a yi zanga-zanga ba, to amma kuma labudda mun zaɓi yin wannan zanga-zanga domin ana cikin bakar wuya a yankin na Niger Delta da ma faɗin tarayyar Najeriya. Mutane da dama na cikin matsala kuma muna ba da tabbacin cewa ba za a lalata dukiyar jama'a ba idan aka yi wannan zanga-zanga a faɗin tarayyar Najeriya, musamman mu a yankin Niger Delta. Idan aka sauya farashin man fetur to za a samu sauki. Gwamnatocin jihohin Rivers da Bayelsa dai kawo yanzu suna ci gaba da ganawa da shugabannin 'yan zanga-zanga. Tsohon jagoran kungiyar 'yan bindiga a jihar Rivers Asare da Kubu a baya-bayan nan ya sanar cewa kada a gudanar da wannan zanga-zanga a yankin na Niger Delta. To amma wasu kungiyoyi na 'yan bindiga da suka aje makamansu a baya-bayan nan sun ce labudda sai an gudanar da wannan zanga-zanga. Janar Abe Abaku wani tsohon dan gwagwarmaya ne da ya aje makamansa kuma shugaban kungiyar People Volunteer Force a yankin na Niger Delta ya ce
my name is Elder Abiye Abiye Abaku, Niger Delta People's Volunteer Force, the founder the Niger Delta.
Yana cewa ne za mu shiga wannan zanga-zanga ta ƙasa kuma babu gudu babu ja da baya. Mutanen yankin Niger Delta a shirye suke domin babu tsaro kuma mutane ba sa iya zuwa gonaki domin gudanar da ayyukansu na kamun kifi da sauran sana'o'i. Matsaloli dai sun yawa a yankin na Niger Delta mai arzikin mai. Shi ma wani dan gwagwarmaya ya ce
ni ne Muhammad Arab, wanda ɗaya daga cikin wanda muka yi amnesty na Iradua. So a matsayina na dan gwagwarmayar Niger Delta, wannan zanga-zangan ina supporting 100%. Maganan Asare magana ne ta banza, magana ne irin ta amfanin kansa ba amfanin Niger Delta ko halin da ƙasa take ciki ba. So muna supporting 100%.
Rundunar 'yan sandan jihar Rivers ta ce a shirye take na kare rayuka da ɗimbin dukiyoyin jama'a a yayin wannan zanga-zanga. Musa Olatunde Diso shi ne kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Rivers.
Police officers in Rivers State are ready.
Yana cewa ne jami'anmu a shirye suke domin ganin an kare rayuka da dukiyoyin jama'a a yayin wannan zanga-zanga ta gama gari a jihar Taribas. Muna da kwararrun jami'an tsaro tare da kayan aiki kuma kamin kawowa gabar ta yanzu mun tattauna da shugabannin matasa domin su tabbatar da sun gudanar da wannan zanga-zanga ta limana ba tare da tashin hankali ba. Mun tura jami'an tsaronmu a sassan kananan hukumomi 23 da ke jihar Rivers domin tabbatar da zaman lafiya.
And that is the meaning of police work, prevention of
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
A gaida Lamido Abubakar Sokoto, to har yanzu dai muna kan batun zanga-zangar a Najeriya. A halin da ake ciki, wasu kungiyoyin matasan kasar da suka lashe takobin tsunduma zanga-zangar ta tsadar rayuwa da ake fama da ita a kasar na ci gaba da bayyana janyewarsu daga shiga zanga-zangar saboda wasu dalilai da suka bayyana, ciki har da batun tsaro. Ga wakilin muryar Amurka Mustafa Nasiru Batsari dauke da karin bayani.
Wannan dai wata alama ce da ke nuna kungiyoyin matasan sun fara jin kiraye-kirayen gwamnatin Najeriya da ta yi ga matasan kasar da su janye batun zanga-zanga a hauteburin sulhu. Comrade Gambo Idris Shehu na kungiyar ɗaliban Najeriya ya ce duk da yake 'yan Najeriya na cikin hali na kuncin tsadar rayuwa, amma gudanar da wannan zanga-zanga ba ita ce mafita ba.
Actually ana cikin wani yanayi, to amma ni na fi ganin cancanta mu yi abin a cikin natsuwa ba ta zanga-zanga ba. Saboda zanga-zangan nan ana iya yin shi yanzu nan, za a ba other criminals dama su yi sace-sace, una wurare, a yi kashe-kashe, tumu abin da ba mu so kenan.
Amma yanzu kai a matsayinka na ɗalibi, me kake so shugaban ƙasar nan ya yi?
A matsayina na ɗalibi sannan kuma shugaban ɗalibai, mu ba abin da muke so da ya wuce a sauƙaƙa mana abubuwa. Wannan issue na removal of fuel subsidy yana ɗaya daga cikin abin da ya contributing wannan matsalan.
To shi ma dai Alhaji Yahaya Mahmud da ya jagoranci wasu ƙungiyoyin matasa bakwai zuwa wani taron manema labarai Amina fadar gwamnatin jihar Niger, ya ce sun amshi goron gayyatar gwamnatin Najeriya na zama teburin sulhu.
Dalilin kiran wannan taron shine ma mu ce muku mun amshi goron gayyata da gwamnati ta kira cewa a zo a tattauna. Sakon nan ya zo ta hanyar sarakuna, ya zo kuma ta hanyar ministan yada labarai wato Muhammad Idris. A dama ne ya zo da za a je a zauna a maimakon a ta zagaye-zagaye a yi zanga-zanga, a ji ciwo, a ji rauni, sannan a musguna ma wasu, a lalata dukiyar mutane, sannan kuma a dawo teburin tattaunawa, gara mu karɓi goron gayyatar tattaunawan. Yanzu wasiƙar mu yayi ready, za mu tura masu saboda su fara shirye-shiryen zaman tattaunawan nan.
Kwamar Saidu Esu da ke zaman ɗan gwagwarmaya a Najeriya ya ce babu buƙatar hargitsa Najeriya da sunan fafutukar neman sauƙin rayuwa.
Ai wannan yunwan kowa ya santa, don ko yake jin yunwa, kuma wayansu suna so su fitar da ra'ayinsu akan abin da ke faruwa a ƙasan, kuma wayansu suna so su boye a cikin ta su tare zaune tsaye. Mu ba mu cikin wannan, akwai yanda za a bi a taimaka a gaya ma gwamnati.
A yanzu haka dai bayanai na nuna cewa an ƙara tsaurara matakan tsaro a sassan Najeriya, yayin da wasu hanyoyi da ke bi ta kusa da gidajen yari a wasu manyan biranen kasar an datse su. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. Yanzu kuma za mu tsallaka jamhuriyar Niger, inda Mahmud Lalo ya tattaro ra'ayoyin wasu 'yan kasar game da batun zanga-zangar a Najeriya.
Sunana Jamilu Ibrahim daga Jamai. A matsayina na ɗan Niger, ina goyon baya 100% zanga-zangan da 'yan uwanmu 'yan Najeriya suka ce za su yi. Na ganin sun kai kokensu da irin halin da suke ciki na taɓarɓare tsaro da tattalin arziki da sauransu. Zanga-zanga ba haramun bace, bata zan laihi ba dan ɗan ƙasa ya hito ya nuna ɓacin ranshi. Amma muna musu fatan Ubangiji Allah ya sa su waɗi kukansu, kuma a shahe musu shi, kuma muna fatan Allah ya sa a yi a ida cikin tsanaki ba tare da a yi ma wasu ɓanna ko an buge an ji ma rai ko an rasa rai ko a yi wata ɓanna wadda ba ta dace ba ga mutane, saboda duk yadda ta yi ta ƙare dai ga talaka dai za ta ƙare. Don kuma muna musu fatan Ubangiji Allah ya sa su yi su ida lahiya lokacin.
Sunana Adamu Burema, jamhuriyar Niger. To gaskiya zanga-zanga da suke yan Najeriya suke su makautan mu Najeriya suke za su yi ba laihi bane. Mutum ya hito ya gayi masalolin da suke nan gayi a cikin kasar su, wannan ba laihi bane. Amma su zamanto su yi zanga-zanga ta lumana, wanda ba a taba komai na gwamnati, komai na wani, Allah ya sa su yi su lahiya su kare lahiya.
Assalamu alaikum. Ni sunana Idrisa Abu daga ƙasar Niger. To ban ga matsala a yi zanga-zanga ba, amma abinda ake so in mutane suka tashi zanga-zanga ba tashi hankali bane, ba wani ai kone-kone ba ko ai wani abu. Eh wannan shine bai da kyau. Mutane su hito su gwada su ba su ji ba su jin daɗin abinda ake. Inda yau kowa ya ji ke sauraron radiyoyi da wani kahohin sada zumunta, yana jin irin matsalar da 'yan Najeriya suke ciki. To kuma suna ta kuwa ga daji har yanzu dai kawai gwamnati bai saurara abinda mutane ke faɗi. Kawai bai san ba mutane na cikin matsala. Tunda wannan ƙarin kuɗin mai da wani ƙarin kuɗaɗen abinci da wani menene ne wannan abin da kaga dai matsala ce babba.
Assalamu alaikum. Sunana Abdulkarim Abubakar, mazamni ya mai dan Niger. Gaskiya zanga-zanga wagga mu ɗan Niger, duk kowa ka bincika yana bayan ta 100%. Saboda gaskiya fitila duk abin da shahi Nigeria yau ya shahi Niger. To duk da kewan ga cece ku ce da aka yi ta yi dai an san manhoshi an san inda ya fito. Amma yau bai kamata a ce yau fisibillahi Najeriya yau cikin irin halin da take a ce ba su da wata mahita wadda za su yi su nemi incin kansu. Zanga-zanga muna mu 'yan Nijar muna goyon bayan su yi zanga-zanga amma ta lumana ba tare da an kashe kowa ba, ba tare da an taɓa kowa ba, ba tare da an shima kowa ba.
To yanzu kuma za mu leƙa gabas ta tsakiya. Hukumomi a Tehran da kungiyar Hamas sun sha alwashin daukar fansa akan Isra'ila, wacce suke zargi da kai harin da ya yi sanadin kisan shugaban Hamas Ismail Haniyeh a Tehran. Koda yake hukumomi a Tel Aviv ba su ce ofin ba akan harin. Muhammad Qaddam Sadiq Isa mai sharhi ne akan al'amuran da suka shafi yankin gabas ta tsakiya, mazaunin hadaddiyar daular Larabawa, ya yi wa abokin aikin mu Muhammad Lalu karin bayani akan makomar kungiyar ta Hamas a hirar da suka yi ta wayar tarho. Amma ya fara da bayani akan tasirin da kisan shugaban na Hamas zai yi ga yunkurin da ake yi na cimma matsayar tsagaita wuta a yakin Gaza.
Abu ne wanda za a iya cewa duk ma inda ya kawo dai tabbas zai kara wahala ko kuma a kara cikurkuda kokarin da ake yi na tsaida wuta a Gaza, domin me? Saboda abin ya dogara ne ga shi Benjamin Netanyahu a wajensa, dole sai an saki waɗannan mutanen, domin sakin su kadai shi ne zai iya dan bashi wani tarsashi a siyasar Isra'ila, wanda wataƙila zai iya fatan yi amfani da wannan damar domin kaucewa kamace farashi na siyasa da zai biya saboda wannan yakin da ya faru, da kuma abin da ke yi bayan haka na idan ya zo mulki, mummunta ba halin da yake fuskanta na zarge-zarge na cin hanci da rashawa da ake tabbatar da cewa za su iya kai shi ga kuma.
To Malam Muhammad Qaddam, idan muka duba bangaren ita kungiyar ta Hamas, kamar me za a iya cewa zai zamanto makomarta duba da cewa an kashe shugaban nata?
To wannan babbar magana ce, ko kafin a kashe shi maganar makomarta abubuwa ne da ake ta tattaunawa, saboda irin ba taɓa yin yaki da ita da ita ko kusa da irin wannan ba, sannan irin mutanen da aka kashe, sannan kuma da tsayawa tsayin da kare Isra'ila ta yi ta cewa wannan karan dole ba zai yi ko an gama yaki to Hamas ta kore ba. To saboda haka yanzu kashe shugabanninta da Isra'ila take yi, musamman kuma shi yanzu wannan babban, yana kara alamta cewa Isra'ila ko da an tsaye da buɗe wuta tana nan akan bakanta na cewa ba zai yiwu kuma Hamas ta ci gaba da ɗorewa ba, alal aƙalli a mulki a Gaza. Wannan yana ƙara tabbatar da wannan niyyar da Isra'ila ta haka.
To Amurka da wasu ƙasashen Larabawa na ta ƙoƙarin su ga cewa an ɗauki matakan hana jefa ɗaukacin yankin na gabas ta tsakiya cikin ƙangin yaƙe-yaƙe, wasu na ganin cewa tuni ma an riga an ɗauki hanya. Kamar kai ya kake kallon wannan al'amari?
To maganganu na irin su Amurka abin da yasa ba sa tasiri sosai, saboda yawanci musamman ya haɗa da Isra'ila ba a biyo bayansa da aiki na zahiri da idace da muhimmancinsa. Maganganu ne kullum na siyasa da diplomasiya da kuma alkawarurruka, wanda amma a aikace ba ta da su. Amurka ita ce kadai kasa da za ta iya takawa Isra'ila mulki akan abin da ke taruwa a Gaza. Ita kuma ba ta da niyya, musamman a wannan lokacin da ake fuskantar zaɓe, saboda kowane ɗan takara a cikinsu yana fargabar sakamakon haka a makomarsa ta siyasa.
Madalla a gaida Muhammad Lalo da ya yi hirar da Muhammad Qaddam Sadiq Isa. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma can an jima da hantsi, idan Allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyinna wanda ya taya na gabatar da shirin, da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyanmu na yau Malam Zubairu, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.